demokradiya a yau. Cikin shirin me yasa kotunan Najeriya sa'o'in juna suke tafi da hukunce-hukunce masu sabani ko karo da juna ne? Masaro assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Wataƙil mai sauraro yana bin kadin rikicin shugabanci na jam'iyyar PDP tsakanin bangaren Alimadu Sharif da kuma Ahmed Muhammad Makarfi a gaban kotuna. Ga ƴan kallo da alamun kotunan Abuja da Lagos suna tare da Alimadu Sharif yayin da warinsu da ke Fatakol take tare da Makarfi. Ko shi tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan ya bayyana mamaki ko takaicin irin hukunce-hukuncen da kotunan na Najeriya suke yankewa kan wannan batu. Shugaban ya bayyana haka ne lokacin da ƴaƴan jam'iyyar suka tafi gunsa domin neman sulhu kan rikicin nasu. Kama abin da shugaban yake cewa cikin shimfiɗar da Nasiru Adamu Elikaya ya haɗa mana.
Who is the chairman of PDP, who is not the chairman? One court giving the judgment, another the court of concurrent jurisdiction, not the same high court giving conflicting orders.
Wannan kotu ta bada wannan hukunci mai rikitarwa, wacce ma ta bada wani hukuncin kuma dubabbar kotun tarayya ce. Wannan abun takeici ne da irin haka ke faruwa a Najeriya. Tsohon shugaba Jonathan Kitarban ƴan komitin amintattun PDP da suka kai masa ziyarar neman ya sasanta musu takaddamar shugabanci tsakanin Sanata Ahmed Makarfi da Sanata Alimadu Sharif. Jonathan ya ce zai yi aiki da ƴan jam'iyyar wajen kawo maslaha. Da mamaki ko ba mamaki, ƴan PDP dai tun gabanin gurfana gaban Jonathan sun aza sashen alhakin faduwar jam'iyyar bara kan tsora Jonathan din a matsayin ɗan takara ba tare da zaɓen fidda gwani da wasu ƴan takarar ba. Bangaren Sanata Makarfi ya dage zai gudanar da zaɓen sabbin shugabanni a Fatakol ranar 17 ga watan nan. Da buɗe sai da takardun takara a sakatariyar wucin gadi a titin Tsaba Tsaika Wasitu Abuja don sakatariyar jam'iyyar na rufe bisa umarnin ƴan sanda. Ga ɗan majalisar tarayya na PDP Ismaila Mu'azu Hassan, jam'iyyar na buƙatar garan bawul.
PDP ta shiga wani hali idan ba an tsaya an nazarci abin da kyau ba, to za a ta koma gidan jani. A zahirin gaskiya ita jam'iyyar PDP a yau tana buƙatar sabbin shugabanni ne masu gaskiya wadda suke da track record mai kyau idan dai ana son jam'iyyar kuma ta yi tasiri. Amma idan aka sake ɗebo irin mutanen nan na da aka sake cika su, ina ganin PDP ba ta da makoma.
A bangaren PDP Madu Sharif da ke da sakatariyar wucin gadi a titin Gana mai tama Abuja, ci gaba da maganar babban taron jam'iyyar aikin baban giwa ne. Ga jami'in shari'a na bangaren barista Bashir Maidugu.
Kwamitin rusisshe ne kuma kwamitin zama ba ta nan. Doka ba ta san da ita ba. Saboda haka duk abin da sun ci gaba da yi na iska ne.
Wato ma'ana ku da sun zage sun yi taron ranar 17 ga wata, ku ba ku ɗauki wannan a matsayin halartaccen taro ba.
So, saboda haka taron 17th mai din ko sun daga ko sun ce za su yi babu shi.
Hukuncin ƙarshe a babbar kotun tarayya ya ba wa Sanata Sharif galaba.
To mene ne yake jawo haka ne? Da farko mun so mu ji daga bakin sabon shugaban kungiyar lauyoyi ta Najeriya AB Mahmud, amma ba mu yi dace ba. Sai barista Huwaila Ibrahim ta tallafa mana. Mun nemi jin dalilan da a ganin ta suke janyo irin wannan sabani.
Da kake faɗa kaman hukuncin justice abang ne wanda yayi kwashin hukuncin justice. Kuma duka waɗannan kotuna da suka bada wannan hukunci kotuna ne federal high court ne da baki ɗaya su guda ce. To kuma kaga federal high court gabaki ɗaya kowane federal high court kaga ai coordinate jurisdiction suke da gabaki ɗaya ƙarfin su ɗaya. Saboda haka irin waɗannan abu dama idan ya faru yawanci kuma ni ina gani zaka kaman abin nan shi yanzu a ce a kai shi kaman yanzu shi justice Abang da ya yi setting aside in judgment in wannan justice Liban. Kaga ai matsayin su ɗaya kuma a dokance a hukunce abin da ya shi da yi daidai ba. Muna tabbata shi ma ya san cewa da yi daidai ba saboda ba shi da ƙarfin da kaman mutum ne wanda kuke aji ɗaya. Kaga ai abin da za ka iya kai ma shi zai iya. Shi bai kamata a ce kotun da ya kamata a ce ta jingine wannan hukuncin da justice Liman ya yi kotu ne federal court of appeal. Amma kaman a ce federal high court ko kuma high court idan alkali na high court ya bada hukunci, alkali na high court ba zai iya warware wannan hukuncin ba, sai dai alkali na gaba shine kamar alkalin court of appeal.
Abin da ke daure mana kai shine kafin Justice Abanya ma yanke wannan hukunci, in kika lura Port Harcourt sai ta yanke hukunci daban, Abuja ta yanke wani hukunci daban, me yasa ake samun wannan matsalar?
To ai wannan zan iya cewa wannan abu ne wanda abubuwa ne wa'anda kake da su a duka, wa'anda komai yake dokokin mu idan muna bin su komai a warware yake, babu abin da yake a cikin kudi. Akwai mischiefmakers ko a watakila ko a cikin lauyoyin ne, ko kuma kasan kuma shi mutum idan yana da korafi ba shi da haƙuri. Mu lawyers mun sani duk mutumin da yake da korafi ba shi da haƙuri, kuma duk mutumin da ya zo ya kawo maka korafin shi ya ce ka je ka kai ƙara, babu abin da yake so yake a yanzu a je a yanke hukunci. Kuma shi komai dan haƙuri ne, to wani zaka ga shi mutumin da ya kawo maka ƙara shi ne zai ta turawa ya ce to ai kai ai kaza, shi akai kaza akai kaza akai kaza akai kaza. To kuma kaga kai dole kai ganin zaka yi mishi, ganin ya dauke kai yana maka aiki dole zaka yi mishi abin da kai abin da yake so. Amma irin wa'annan abin da ya kamata dama idan aka riga aka je aka kai ƙara, to idan a ce kaman kai da lawyer din wannan kesi ne an kawo maka, kuma sannan kai din a ƙara kai maka, kuma sannan wannan kesi ka je ka ƙara ɗauka ka kai kwatankwacin irin kotun da ka je ka kai, kaga wannan kuma ainihin kesi ne ko ba haka ba?
Bari sahuwa, akwai waɗanda suke ganin abin da ke jawo irin waɗannan hukunce-hukunce shine matsalar cin hanci da rashawa da yi wa Najeriya katutu, al'amari ne da ya shiga kowane ɓangare. Ban sani ba, menene ra'ayinki kan wannan?
Eto a gaskiya in an ce wai babu magana cin hanci da rashawa a Najeriya ma, duk wanda ya faɗa ma sai dai kawai da ya faɗa ne dan abu. Akwai cin hanci dan cin hanci, amma kuma ni abin da nake gani a nawa ra'ayin, most of the time zaka ga wa'annan cases din da aka yi tunda dama shi judgment ai abin nan, abinda idan mutum ne idan an kawo maka ƙara ka zauna kai nazarin abin da aka kawo maka, ka duba kowa da hujjojin da ya kawo, zaka zauna zaka ware zaka ga wace ne yafi, tunda kaga ai kwakwalwar mutum ce zaka zauna sai coming with decision in da ya coming at, ko ba haka ba?
To amma
ni zan san cin hanci a wannan, ni ba zan dauke shi ba sai in ga wajen ila kaga akwai bambancin ra'ayi. Wannan abin saboda kamar yadda ake so ai daidan wani karkataccen wani ko? To ni abin da nake dauka kenan, ba zan ce wai ko cin hanci ake bayarwa dan wannan shi wannan zaka ga abin da yawa wannan daidai ba shi ne yawa wannan daidai ba.
To amma bari
kuma ai shi decision din alkali, ai abin nan shi alkali umpire ne. Kaman shi ne shugaba, shi ne zai dauka, shi ne zai ce kaza, shi ne zai ce kaza. Hujjojin da aka kawo masa shi ne zai zauna ya yi reasoning, ya fitar da common sense din abin da aka bashi ya zartar da hukunci.
Amma me zai sa tunda akwai doka kuma kusan za a ce doka in baki-baki ne in fari-fari ne kuma a samu sabanin fahimtar waɗannan dokoki?
To ai a wannan irin wannan abin yawanci za ka ga abin da yake doka ga doka nan muraran an saka ta dole za a bi ta, sai dai kuma ka san tunda ko a dokokin ma ai akwai rules of interpretation ko ba haka ba? Yawwa, a dokokin ma akwai rules of interpretation. To shi kashi wani rules of interpretation din akwai golden rule, akwai literal rule, wanda alkali ya dauka ya fassara doka a haka a haka zai fita.
Waɗanne matakai kamata a dauka wajen inganta harkokin shari'a?
Ai hanyoyin da za a ba inganta wannan al'amura bai wuce mu a kanmu mu zauna yaki a kanmu a junanmu ba, saboda dokokin namu ga sunan suna nan a rubuce kuma daidai suke. Idan za mu bi dokanmu yadda ya kamata ba za mu ga ba daidai ba, saboda yanzu a ce mutum in kana da korafi a high court ka kawo kuma to kuma sannan kai wannan da kake da korafi a high court kuma saboda gajen haƙuri ka ƙara zuwa ka je ka ƙara kaiwa wani, ko kuma saboda a'a shi idan kai aka kai ƙara shi kuma wanda ya kai ka in kai aka kai ƙara an riga aka ƙara wannan high court din, to kai kuma sai ka zuwa da gudu ka je ka ƙara kaiwa wannan, kaga muna mu akan kanmu mu ne muke jawo wa'annan rabe-rabe.
To in kika ci
idan har a ce an kawo maka lauyoyi kai idan kamar a ce yana mutum yana tsayawa kuma ya san cewa akwai hukunci, akwai kai irin wannan korafi da aka je aka kai wata kotu wanda yake suna da karfi daya da kotun da aka kai, ya kamata a dinga jin harkarin alkali a nuna musu a ce wai akwai irin wannan kesin kaza pending a wurin alkali wani.
Masaro abinda ya sauwa kenan cikin shirin demokradiya a yau na wannan mako, sai kuma makon sama da yardar Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasira da Maili Kaya da barista Huwaila Ibrahim da Chubahiro Dedone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku, mu zama lafiya.